Assalamu alaikum masu sauraron shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da kuma iya jin mu ta yanar gizo a bioyehausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Sara Aminu Fage
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe
kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauran su a yau 13 ga watan Maris na shekarar 2020 Zamu yi magana ne akan bikin kamun kifi da nuna al'adun gargajiya da ake yi a jahar Kebbi.
Shine sarkin Kebbi tare da majalisa suka yi sharan me ya kamata a yi wa tarbi sarkin musulmi da zai zo kuma zai zo matsayin dan uwa masoyi. Saboda akwai al'ada ta mu kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan sana'a al'ada ta fashin ruwa. Kace tunda shi ba Fulatani ne lalle ba za a ce ya san wannan al'ada. Kuma ran da aka tsaya din da shi da sarkin Kebbi suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna. Al'umma kuma da aka saba na gayyata kowa yazo suka zo suka shiga ruwa akai su
haka yake a tsakiyar bakon nan ne aka fara bikin kamun kifi da al'adun gargajiya na argungun da ake yi a jihar Kebbi dake Najeriya wanda aka shafa shekaru kusan 12 ba a gudanar da wannan biki ba sakamakon kalubale da aka fuskanta
Wakilin murya Amurka ya halarci bikin bude taron inda aka fara ranar Laraba ya kuma jiyo mana ra'ayoyin jama'a
shi ma sarkin kabin argugun ya kuma bayyana muhimmancin bikin tare da tarihin yadda aka fara
haka shi ma abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna mana da walkin kanta ya kuma yi bayani akan kalmar nan ta kibbi kabbi da ma yadda ta samu asali da kuma yadda aka kafa daular kanta
jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin radion ku kusa don sauraron shirin yau da gobe
masu sauraro bari mu fara da rahoton da wakilinmu Lamida Abubakar ya aika mana na bude bikin kamun kifi da al'adu na argungun da ke gudana yanzu haka a jihar Kebbi
Bukukuwan share fage na nuna al'adun gargajiya tare da kamun kifi dake gudana yanzu haka a garin Argungu na jihar Kebbi Najeriya kuma bikin ya dauke shekaru da dama ba a gudanar da shi ba bisa wasu matsaloli bikin dai da aka fara gudanar da shi tun a shekarar 1934 domin nuna kawo karshen yakukkuka da aka yi tsakanin daular Usmaniya ta Sokoto da kuma daular Kanta ta jihar Kebbi wannan lamarin dai yana ci gaba da jan hankalin masu ya umbuda ido daga sassa daban-daban na duniya bikin na wannan shekarar dai zai lakume kudi kimanin naira miliyan 650 kamar yadda gwamnatin jihar Kebbi ta bayyana haka kuma za a bada kyauta ta sama da naira miliyan 2,700 ga duk wanda ya kama kifi mafi girma kwatankwacin dalar Amurka 7,500 dangane da shirye-shiryen bikin na kamun kifi da kuma yadda aka share dimbin shekaru ba tare da gudanar da shiba naji ra'ayoyin wasu ƴan jihar ta Kebbi a garin na Argungu kuma ga abin da suke cewa
Ahmadu Mutar muna farin ciki da zuwan wannan taron kuma muna fatan a wace lafiya cikin iyawar Allah kuma muna fatar kowa wanda ya zo Allah ya mai shi gidan shi lafiya gaskiya ba mu ji dadin shekarun da aka yi ba, amma yanzu mun yi farin cikin zuwan da wagga shekara aka yi shi 100%.
Nasiru Leman, gaskiya mun ji dadi, mun yi murna, mun yi farin ciki, muna fatan a yi lafiya a wace lafiya. Gaskiya muna samun ci gaba na irin mutane da duk wanda ya je wata hikima bangaren al'adun da yake yi yana iya samun ci gaba da kyaututtuka da yabo da sauransu.
Wannan bikin dai da aka bude da yammacin yau an so mashi ne da harbin kibau da harbin danko, su ma dai maharba da suka dade cikin jiran wannan lokaci na da ra'ayoyi kamar haka.
Muhammadu na harbin kibiya, abinda muhimmanci ne gare mu, abinda ya zamanto lalle ne ci gaban kasa na, sannan abin alfahari ne gare mu a ce mun taho mai wannan gasan, kuma Allah ya ba mu nasara.
To yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Lamide da sarkin Kabin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mera.
Bikin kabin kifi na Argungu da ya dawo na zamani yanzu ya suma a shekarar 1934, amma al'ada ce ta al'ummar Kabi, al'umma wannan wurin su kuma ake kiran su Kabawa. Al'ada ce wadda take shekarunta daidai da shekarun masarauta, saboda al'amari ne wanda yake shugabannin mu suke amfani da shi domin siyasa haɗa kan mutane, yan kare ayyukan gona, al'amuran noma, za a soma abubuwa na su da yake akwai gulabe da kifi da yawa cikin ƙasar, sukan tsaye da rana ɗaya a gayyaci dukkan al'umma a zo wuri ɗaya a yi su tare, daga nan a yi jawabai da buƙatar haɗin kai, buƙatar tashi tsaye a nemi na halal da abubuwan da ke haddaba ƙasa da duk abin da ya kamata domin cigaban ƙasa. Kuma haka take har lokacin da Allah ya kawo zuwa mujaddadi bayan shekara 300 na zaman wannan masarautar. An samu fitina tsakanin Kabi da Sokoto, mazaunin mujaddadi da kuma Gwandu, mazaunin Abdullahi Gwandu, Allah shi gafarta musu. Wannan fitina kuma ta dade tunda yazo suka zo shekara 1804 har lokacin da Batu yazo 1905, wannan fitina bata kare ba. Amma zuwan Bature sai aka dan samu sassaci gare ta, musulmi ikon Allah sarki musulmi Hassan da mazo ya zama sarki. Da ya zama sarki, to sai gashi ma sarki musulmi yana son ya zo wannan lokaci da niyya ta soyayya da canja yanayi domin a samu haɗin kai tsakanin al'umma wanda yake guda ci inda aka fito. Kuma ziyarar lokacin da ya zo ziyarar shi ne sarkin Kabi tare da majalisa suka yi sharar me ya kamata a yi wa a tarbi sarkin musulmi da zai zo yanzu, kuma zai zo matsayin dan uwa masoyi. Sauraka akwai al'ada tamu, kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan sana'a al'ada ta fashin ruwa, kace tunda shi ba Fulatani ne lalle ba za a ce ya san wannan al'ada. Kuma ran da aka tsaye daɗin da shi da sarkin Kabi suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna, al'umma kuma da aka saba na gayyata kowa ya zo suka zo suka shiga ruwa aka yi su. Bayan ƙarasa aka ce sarki musulmi ya yi addu'a na cewa Allah ya raya wannan al'amarin kuma ya sa ya ɗore har abada, kuma Allah ya karɓi addu'a domin mun gani gashi.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyi na yayi da walkin kanta Yakubu Ladan Ibrahim Bagaye.
Sunana Yakubu Ladan Ibrahim Bagaye. Ina da sarauta ta walkilan kanta.
To ranka yi ɗaya da farko, bari mu fara da shin in an ka ce Kabi, shin me ake nuna ne Kabi?
Kabi kalma ce, tsohuwar kalma ce ta Hausa wadda take nufi wuri mai damshi ko kuma bakin ruwa, wanda yake kuma a wancan lokacin yankin yana ƙarƙashin mulkin Songhai, daular Songhai. Su Songhaiyawa wasu suna cewa da harshensu yanki na bakin ruwa suke ce ma Kabi. Saboda haka a wancan lokacin duk Fadamawa, duk waɗanda ke tu'ammali da ruwa, waɗanda ke zaune bakin ruwa ko cikin Fadama, to su ake ce ma Kabawa. Don wannan yanki shi aka ce ma Kabi.
Na'am, to yanzu Kabi ta zama kamar wata babbar masarauta za a ce a Najeriya baki ɗaya. Shin ina ne za a kira masarautar Kabi, wadda za a kira masarautar Argungu?
To kai na fada ma can harko wannan yake da yake bakin ruwa ko kuma cikin fadama yanki ne cikin daular Sangai wanda a wancan lokacin shi Askiya shugaban daular Sangai wadda take da cibiya a Gawo tana cikin yankin Afirka ta yamma wadda ta hada da Niger da kuma Benin Burkina Faso don haka sai shi sarkin Sangai Askiya ya turo wakilin shi wanda ke kula da wannan yanki na Kabi bakin fadama wato tun daga abinda ya fito daga mutsirar Kogirima har abinda ya kai kogin Niger gaban Kayauri duka bene duk yanki guda ne sai Muhammad Kanta ya zo sai shiga cikin mayaka na Askiya wanda wani lokacin sai ya jayi wakilin sarkin Sangai dake zantsawa wanda aka ce madanga rinja da ya mishi na jarumtaka sai shi Askiya ya ga jarumtakar shi kanta sai ya bashi kula da wannan yanki na Kabi wato kamar gwamna mai kula da yankin Kabi amma a ƙarƙashin Sangai
inda za a yi ambaci tarihin masarautar Kabi sai an bari wannan basaraki da aka ambata wato Muhammadu Kanta shin wannan ya nuna kinan shi za a ce ya fara kafa Kabi ko kuma a ashe ya fara kafa Bola a ƙasar
shi Muhammadu Kanta ko da yazo ya iske wannan yanki na Kabi kuma a ƙarshen daular Sangai kasance shi jarumi sai ya zama shugaban mayaka na Askiya waɗanda ke zamne a yankin bakin ruwa a yankin Kabi kenan wata shekara sai shi kanta Askiya ya sa ya jagoranci yaki domin a fada ƙasa zuwa Agadez a wannan yaki aka samara da bata samu irin ba to lokacin da aka dawo da wurin yaki aka samu ganima ta yaki wato dukiya da bayi da sauran abubuwan da aka samu to a wajen rabon wannan ganima saka matsala tsakanin Askiya da shi guna na wannan yanki na Kabewa da Kanta wanda abinda aka nuna a cikin wasu littafai sun mai anshi su suka raina da irin rabon da aka basu wasu littafai kuma suka ce a kyala kanta akai da mutanen shi ba su komi ba sai kanta ya je ya mana kuma abinda kanta ya hasasa sai ya ayyana to dai wannan magana cewa a basu na haƙi to sai aka nuna cewa a wuce gona ne kuma aka sa wasu jaruma cewa su kama shi to da ne sai kuma ya kaure tsakanin shi kata da kuma mai gidansa wanda aka ce a wannan lokacin sai mutanen shi su ba shi goyon baya kuma sai aka yaki ɓatace wanda haka ta samu rinjaye har ya amshi takobin Askiya wanda har yanzu wannan takobin yana nan gidan mai martaba ina jin shekara biyar da wuce akwai irin masu diddiga ta nuna dadewar abu a duniya wanda suka auna suka nuna cewa wannan takobin ya kai shekara 500 a duniya wanda kuma ya daidai da wannan lokacin da Kanta ya zama ya yi mulkin wannan masarauta saboda haka da Kanta ya dawo sai ya balle daga masarautar Sangai daga daular Sangai sai ya kafa tashi daula a shekara ta 1515 wanda yake a halin yanzu to lokacin da Kanta ya kafa wannan daula yanzu wannan masarauta tana da shekara 500 da shekara 4
to bayan kammala wannan yakin ko kuma bayan yin wannan shin me yasa ita daular ta dawo za a iya cewa ta komo nan Argungu kenan ko kuwa dama shi kanta a nan yake Argungu ko ko a daga da ta balle da ya abin ya kasance
lokacin da ita wannan yanki na Kabi ya balle ashe dama akwai wasu yankuna waɗansu ma sun matsu da zama karkashin Sangai karkashin Askiya don haka sai suka dawo suka hade da Kabi suka ba Kabi goyon baya suka haɗe sai suka yi daula ɗaya a ƙarƙashin mulkin shi kanta da kanta ya ga cewa lalle ya zama sarki mai ƙarfi kamar irin Askiya kuma ba ƙarƙashin kowane basarake ba sai ya haɗa duk waɗannan yankuna sai ya ƙara faɗaɗa daular wanda yake ya ɗora ko misali ya ɗauki yaƙi shina ciwo garuruwa shina sawa a cikin wannan daula don ta girma daga nan ya yi gabas sai da ya iyaka da sarkin Borno a daular Borno a wani gari da aka ce ma Enguru ina jin Enguru yanzu cikin kasar ko jihar Yobe ko jihar Jigawa sannan daga nan yamma kuma ya yi ci gaba da yaƙi sai da ya yi iyaka da sarkin Oyo a lafin na Oyo a Oshogbo Oshogbo ina ganin a halin yanzu kila tana cikin jihar Kwara ko kuma jihar Osun. Sai aka zo aka gina babban birni wato Asurame. Don haka kanta Asurame zauna. Ya zama a sau a kaikaici amma lokacin yana gwamna karkashin Sangai. Da suka samu matsala sai ya tashi ya koma Gande. Gande bai zauna ba, a Gande ne sai aka zo aka gina birnin Surame. Birnin Surame yana daga cikin manyan birane waɗanda suka yi suna a wancan lokacin ake magana ta Dauroli.
To yanzu me ya kawo daular a nan Argungu?
Lokacin da kanta yana Surame. Surame wadda take yanzu tana cikin yankin Silame da Binji a jihar Sokoto yanzu. A lokacin da muke wannan magana, a lokacin babu Sokoto, babu duk waɗanda garuruwa irin su Gwandu, birnin Kabi da sauransu duka babu su. Irin su Kano da Katsina duk tungage ne, duk garuruwa ne waɗanda ake ce ma sarkin su sai a ce sarkin Kano ko a ce sarkin Katsina.
Amma dai yana ƙarƙashin sarkin Kabi.
Yana ƙarƙashin sarkin Kabi saboda shi sarkin Kabi ba sarkin gari bane. Sai kanta yace zai fara bin sarkin Borno don me ya shigo tsakani ne da wanda Abba Sarakin shi wanda a ƙarƙashin shi ya tawaye kama mishi. Don haka sai bi sarkin Borno da tawagar shi da rundunar shi sai su sonka kai a wani gari da aka ce ma Inguru Ingadan can ne kan iyaka. To sannan ne aka tsaya aka yi wannan yakin. Aka ce ka hanyar dawowa shi kanta, ka hanyar shi ta dawowa Kabi, ta dawowa Surame. Sai ya tsaya a wani gari da aka ce ma Rimi a cikin ƙasar Katsin ne a halin yanzu wannan Rimi ɗin da take. To sai ya tsaya a wannan wuri don ya huta ƙarshen wani dogon Rimi. To sai akwai wasu mutane na cikin wannan gari waɗanda an ka ce matsafa ne, suka ƙi fitowa su gaida kanta. Jan Hausa aka ce a yaƙe su. Sai aka zo aka yaƙi garin, aka kore su, aka ƙone garin. To bayan kanta ya kama hanya sai aka ga Kibiya, ba a san inda ta fito ba, sai ta shiga tsakanin Kahaɗa da Wuya. Ga yadda muka gani rubuce an ce wannan ita ce ta zama sanadin mutuwar kanta bayan shekaru yana mulki a Surame, wanda kuma bayan rasuwar shi sai aka yi naɗa ɗanshi Ahmadu. Ahmadu yana nan a Surame shi ma ya daɗe, sai aka naɗa ɗanshi a Dauda. Dauda ya daɗe, kuma Dauda an ka ce shi ya ma haikanta yaƙi a wancan lokacin, don daular Kabi ta yi yawa lokacin Dauda bisa ga lokacin kanta. Ana nan sai da aka shekara 200+, sannan sarkin Kabi na 13 da aka samu matsala wajen sarauta, wurin jayayyar sarauta. To sai ya taso daga Surame, sai ya zo ya kafa birnin Kabi a shekara ta 1700 daidai, wasu su ce shekara ta 1698.
Yanzu kuma bari mu sake komawa ga abokin aikin namu da bakon nasa domin jin ci gaban tattaunawar tasu.
Menene alaka ita wannan daula da kuma jihadin Sheikh Usman bin Fodio a lokacin da ya nashi yaƙe-yaƙe?
To wannan daula dai sai da ta shekara kusan 400 sannan aka haifi Sheikh Usman bin Fodio.
Akwai wani yaƙi da ya taɓa shiga tsakaninta da cibiyar daular Usmaniya a lokacin wannan jihadin?
Wato lokacin da ana birnin Kabi har lokacin sarkin Kabi Sule ba a yaƙi Kabawa ba. Sai bayan rasuwar sarkin Kabi Sule, lokacin da sarkin Kabi Sule ya rasu, wurin jayayyar sarauta shi Usman Masa almajiri ne, dama din yana son sarauta, ya je aka yi jihadi da shi. Don haka ya zaci za a ba shi sarauta, sai ya nemi goyon bayan Abdullahi Gwandu. Sai bai samu sarauta ba. Sannan akwai wani jarumi daga cikin ƴaƴan sarkin Kabi wanda aka ce Mahudi, shi ma ya sana a bashi sarauta, sai bai samu sarauta ba, sai aka ba ukar wani ƙaramin ƙanansu. To daga nan ne matsala ta samu. Sai aka fara samun ɓaraka tsakanin su Kabawan ƴan sarauta a cikin birnin Kabi. Sai shi Hodi ya kashe ƙanansa ukar yana da sarauta. Jin zaha haka, sai Usman Masa shi koyi ta inda Abdullahi Gwandu ya ce ya taimake shi domin ya samu sarauta. Sai suka zo suka yi mubaya'a tare da mutanen shi, sai aka ba shi sarauta a Gwandu. Kabawa da suka ga cewa Usman Masa ya ta inda Abdullahi Gwandu an ba shi sarauta, sai suka ce to su ba su yadda ba, tun da ya zo inda Fulani aka ba shi sarauta ya zama sarkin kafin Fulani kenan. Sai Kabawa sai suka naɗa nasu sarki na Kabi, Bakabe wato Sama'ila Karari. To sai aka samu sarkin Kabi uku lokaci guda a birnin Kabi. Ga Hodi wanda bai yadda da Fulani ba, ga Usman Masa wanda a tare da Abdullahi Gwandu, sannan ga Sama'ila Karari wanda shi ko kabaran suka nada shi mayaka suka nada shi to akan haka sai aka yi ta fada tsakanin su wasu wasu sai shi Usman Masa ya zo ya nemi goyen bayan Ali Jedo Sheikh Usman Dan Fodo da Abdullahi sai aka hado da Ali Jedo aka taho tare da Abdullahi Gwandu tare da shi Usman Masa da mayaka waɗanda ke goyen bayan shi kuma Kabawa sai aka shigo birnin Kebbi aka yaki Hoji aka kore shi da birnin Kebbi saboda haka shi Sama'ila Karari da ya ga cewa akwai manhaji ko waɗanda su taho su ce suna tare da shi eh an ka tashi sai shiga ne su tare da Usman Masa to sai an kai shawara cewa tunda yake an yaki birnin Kebbi har an kore Hoji sauran Usman Masa da Sama'ila Karari kuma shi Sama'ila Karari ya san Usman Masa na hadawa kuma da Fulani a taho a yake shi to sai aka yi shawara cewa yanzu ana son a san waɗanda ke goyen bayan sarkin Kebbi wanda Kaba suka yi da shi a hito da birnin Kebbi a taho na Argungu duk wanda ya biyo sarkin Kebbi Sama'ila to lalle shine dan halat hakikani wanda ya bada rayuwar shi domin a ci gaba da daular Kebbi wanda kuma ya zama shi birnin Kebbi to sai suka dauke shi munahiki to shine sai aka taho na Argungu da suna a zauna a yi sabon hedkwata a Argungu amma duk daula guda ce kuma ƴaƴan mutum guda ne zuri'a mutum guda ce
to yanzu daga wannan lokacin da Naba mai sarauta kawo yanzu sarakuna nawa aka yi a nan masarauta Argungu
to kamar yadda na faɗa ma shi Naba mai shi sarkin Kebbi na 22 a halin yanzu wanga sarkin Kebbi Sama'ila shine sarkin Kebbi na 33 saboda haka kenan muna da sarakuna 11 sarkin Kebbi na yanzu shine na 12 a nan Argungu a birnin Kebbi sarakuna 8 sun ka zauna a Surame sarakuna 13 suka zauna dan Kalisa wasu za su kai sarakuna 33 dake gare mu wadanda sun kai sarauta a wannan daula ta Kebbi idan muka haro tarihin Kebbi bai cika sai an ambato zuwar Turawa saboda kahin Turawa su zo duk kasar Hausa daular Usmaniya Fulani sun karbe ta tun daga wannan lokacin duk waɗannan sarakuna Hausawa Bakatsine da Bakano da Bazazzagi da sauransu duk an tumbike su an sa Fulani har yanzu Fulani ke mulkin waɗannan wurare amma banda Kebbi don haka ko da Turawa sun ka taho an shekara 100 ana ta yaki tsakanin Kebbi da Fulani saboda mi saboda su ga wannan lokacin daular Usmaniya ta ko ina duk Fulani ke mulki amma banda Kebbi a ce sarkin Kebbi kuma har yanzu jikan kanta ne kuma ga tsakanin Gondu da Sokoto a kasacin shi don haka a lokacin Abdulrahman dan Atiku wanda aka ce mu dan Yankasko wannan abin ya bata mishi rai kwarai da gaske yace yaya za a cewa Argungu ta zama tsibiri duk kasa sun ci ko ina banda Kebbi sun ci sarakuna banda Kebbi don haka ko da Turawa suka taho sun iske ana wannan hijira a wannan shekara da na faɗa ma aka yi Argungu taron dangi domin ya zama ko ina an yi labelin ya zama Fulani ne ke mulki to a wannan lokacin sai Allah ya baka bawa sa'a suka yi amfani da kayayyakin su waɗanda an kashe cikin tarihi ginan tarihi za ka kayayyakin su waɗanda an kai amfani da su ga wannan yakin waɗanda aka yi amfani ban iya boye ma na tsafi saboda a wannan lokacin shi sarkin Kebbi Sama ya kira duk mayaka ya ce to ga mu an kawo mana yaki na taron dangi to shi yasa shi kuma sarkin Kebbi Sama ya ce to kowa hitar da tuba saboda wanga yaki da za a yi tsakanin mu da Sokoto duk wanda ya mutu da mu su ya mutu kahiri shi yasa sai aka tara kayayyaki na tsafi iri-iri kamar yadda na faɗa ma wanda an kazo cikin gidan ɗakin tarihi ɗakin kayayyaki zaka gane su waɗanda an kai amfani su a wannan lokacin sai aka yi amfani da su kuma sai Allah ya taimake Kabawa sai suka samu nasara kan Fulani a wannan shekara ce aka don tabbatar da shaida sai aka amso tambura na daular Usmaniya waɗanda an kai shiga cikin kamar yadda na faɗa ma wannan ɗakin har yanzu suna nan aje wanda kusan su a shaida tabbatar cewa lalle an ci ku da yaki an ka anshi muku tambura don haka lokacin da Turawa suka taho sai suka shiga tsakani sai kuma duk da haka aka samu rauni hiya da rabin kasar Kebbi yanzu yana cikin Nijar duk sarakunan ga na Arawa da Zabarma da Adarawa har zuwa kasar Tawa da duk karkashin sarkin Kebbi suke amma yanzu kaga duk suna Nijar don haka hiya da rabin kasar sarkin Kebbi yanzu yana cikin Nijar da Burkina Faso da Benin Republic
menene sana'ar da aka fi sani ga Kabawa musan idan aka yi maganan Kabawa ko abin da zai zo garansa shine kamun kifi da sauran harkokin da suka shafi ruwa
mutun talatala kamar yadda muka gani a rubuce cewa su Kabawa asalin su daga Makka sun ka fito kuma a can Makka a lokacin kafin bayyana musulunci suna karkashin wani wanda aka ce ma Usman nan dan Mas'udu shi Usman nan dan Mas'udu shine shugaban wata kungiya da aka ce mata Siqaya Siqaya kungiya ce wadda ke ta'ammali da ruwa wadda ke ba baki ruwa an suka taho ziyara a ɗakin Ka'aba a wannan lokacin, amma masu ziyara goma ka lokacin ka haɓe na musulunci. Don haka ka haɓe na musulunci sai an ka samu juyin mulki tsakanin ƙabila Jurhum da kuma Amdat ko Amalek. To su kama suna cikin zuri'ar Jurhumawa. Jurhumawa su ne zuri'ar Annabi Isma'ila ɗan Annabi Ibrahim. Don haka lokacin da suka taso sai suka ƙetaro kogin Nilu wannan na tsakanin Masar da kuma Saudi Arabia. Suka shigo cikin ruwa, sun daɗe cikin ruwa, da suka ƙetaro sai suka tsaya cikin wata fadama a cikin yankin Fezzan. Yankin Fezzan duk fadama ce. Sai zan a wannan lokacin sun riga sun samar da ta'amuli da ruwa a can, sai zan ba su da sana'a, sai noman alkama da noman shinkafa da kamun kifi. Babbar sana'ar su ita ce kamun kifi da noman shinkafa.
Shin Kabawa suna da wani yare koko a Hausawa din ne, dai wani sashi ne na Hausawa?
Kabawa a halin yanzu ko kuma tun can farko bamu ji cewa suna da wani yare ba, illa iyaka Hausawa ne a cikin yankin da aka ce ma Kabi. In kana zaune cikin wani yanki sai a ce ma na kaza, misali Kabi sai a ce Kabawa.
Amma akwai wani tsage da ake yi domin bambancewa tsakanin Kabawa da sauran mutane, yayi wannan tsagen yake a takaice?
To shi wannan tsage an ce wasu sun ce dalili shi ne ga wancan lokacin da ake zaman yaƙi, to wasu sun ce domin a gane ‘yan uwa, amma wasu kuma suka ce su Kabawa da suke suna cikin ruwa to sai zan suna da wani camfi wanda ka cewa aljanun ruwa suna hurhuren mutum. Don hakan ga a wancan lokacin shi aljani bai son tambo, bai son tsage, sai suna tsage ‘ya’yansu wanda yake aljanu ba su hurhurensu.
Idan aka ce maka mafi akasari abin da zai zo ga zukatan mutane shine farare, Larabawa da dogon gashi da sauransu, me mai da Kabawa baƙaƙe?
Ai ba Kabawa ɗaya ba, kusan duk ɗan Adam asalin su tushe ɗaya suke daga Annabi Adam. An ɗauki lokaci mai tsawo sai Allah ya share dukkan mutane lokacin Annabi Nuhu, sai zan waɗanda a cikin jirgin Annabi Nuhu su kaɗai suka tsira kuma da farare ne. Amma saboda tsawon zamani sai kuma mutane suka sake watsuwa. In ka samu kanka inda zafin rana irin wani yanayi sai ya zama jikinka ya koma haka. Amma kuma duk da haka a cikin Larabawa akwai baƙaƙe, musamman su waɗannan Jurhumawa ɗin.
To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Kafin mu sallama da ku ga wannan saƙo.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka riƙa wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taɓa idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani ƙafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka riƙa cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin, Zahar Aminu Fage, da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da Julie Lewis Gresham da ta taimaka ta bada umarni, sai injiniyan mu na yau Daniel Brown. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ayi hutun ƙarshen mako lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance. Someone